Gani yadda a yanzu ma ake samun yawaitar hare-haren kunnar bakin wake ne ma yasa gwamnatin jihar Adamawa kiran wani taro na masu ruwa da tsaki wanda ko ya kunshi shugabannin hukumomin tsaro da na al'umma domin neman bakin zaren inda wajen wannan gangami aka fadakar da shugabannin al'umma game da matakan da ya kamata ake dauka a yanzu. Alhaji Ahmad Tankuningi da ke zama daraktan hukumar tsaro ta farin kaya wato SSS a jihar Adamawa na ma cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wajen taron.
Kuma ni na sa a mafi sulgon sai kokari ana ake tsaye a labarin a cikin wani ajiyar su a bata a himar gwamnati aka yi labarai marasa kyau. Rukun Allah wajibi ne a kan duka mu burgiyar da a kan halin da muka samu kamar
to sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ce nan ba da jimawa ba ne jihar Adamawa za ta dauki bakoncin wani babban taro da za a gudanar game da haka tsaro a Najeriya. To amma da farko ya roki al'umman jihar ne da suke sa ido game da abubuwan da ke kai komo.
Na roke ku don Allah mutanen Adamawa kowa ya mayar da hankali yanzu kowa police din kanshi ne. In Allah ya yarda da sati biyu Najeriya za su hadu a Adamawa za mu yi wannan summit domin ba komai ba domin talakawa Adamawa ne da talakawa Arewa da mutanen Najeriya.
Baya daga shugabannin addini da na al'umma hakanan kuma kungiyoyin da ke tallafa wa jami'an tsaro a yaki da masu tada kai baya na Boko Haram da suka hada da maharba da kuma yan sintiri wato yan banga da ma yan kato da gora wato civilian JTA ba fa basu a baya ba. Alhaji Bakwa Alkurna commander yan sa kai na civilian JTA ya ce za su ci gaba da bada nasu gudumawa to amma kuma ya ma bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta ne na rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar.
So yana da kyau jami'an tsaron mu kamar yanda da muke checking a fara yin checking akan titi mashigan gari ba cikin gari muke nufi ba kamar jabi lamba duk motan da zai shiga ai checking kamar akwai fofore muna da checkpoint a dinga checking numan kam dama uwa uba ne kowa ya san da wurin ana yi kuma muna samun nasara a wurin fiye da yanda ake samani kamar numan muna samun mutanen banzan nan kamar sengere futi road sai dai mu muna rokuwa gwamnati ta kula da mu muna da mata da yara ta bar mu karazube kuma aikin nan in dai dan kudi ne ba za mu yi ta ba domin Allah mu muke amma mun muna bukatan kulawa
ba dai ma kammala taron ba sai da mukaddashin komandan rundunar sojoji na 23 da ke Yola Kanar Eye Popular ya ma mika jadawalin wasu sunayen kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke neman ruwa a Jallo.
The photographs to be placed in various places to be given to media.
Bari na yi amfani da wannan dama ne mika maka ya mai girma gwamnan wannan jadawalin da ke dauke da hotunan kungiyar Boko Haram da ake neman ruwa a Jallo kuma duk wani wanda ya ga ɗaya daga cikin su to ya taimaka ya sanar da jami'an tsaro amma abin mamaki ne ciki ko hada kananan yara to fa dole ne mu hada hannu domin magance ayyukan ta'addanci a Najeriya.
So that anybody that could identify among these Boko Haram terrorists that the information could be given to us so that we'll pick them in time before they cause damages in our society.
A cewar komandan rundunar soji na 23 da ke Yolan kamar yadda al'umma ke nunawa jihar Adamawa kawai yanzu ta ma fuskanci hare-haren kunnar bakin wake kusan su hudu a kasar watanni biyar lamarin da ya ja asarar rayukan masu dimbin yawa yayin da wasu da dama kuma har yanzu ke kwance suna jinya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.